nga a jiya na to fada rai na tafar ben na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da karshe ƙungiyar ƙwallon kafa ta alaga ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta tsalta fiko da ita ne ban kawuki a zagaye na biyu na wasanni alaga su ta samu nasara ne gefe ƙwallon ta ne ta kafa ɗan wasan da suna Edgar Mendes cikin minti 84 da fara wasa inda ya rage tsawon minti 7 a tashi daga wasan. A yanzu haka dai ƙungiyar ƙwallon kafa ta alaga su za ta buga wasan ƙarshe ne shekara 2016 zuwa 2017 tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a ranar Asabar 27 ga watan Mayu na shekara 2017. Idan muka leƙa ƙasar Ingila kuwa a jiya an kece rai ne tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Leicester City da Derby County ɓangaren cin kofin ƙalubale na ƙasar Ingila wato FA Cup na shekara 2016 zuwa 2017 inda Leicester City ta doke Derby County da ci 3-1. A tarayyar Najeriya kuwa ɓangaren Premier League na bana a jiya an buga wasu wasanni a mako na 7 ga yadda sakamakon wasan ya kasance ƙungiyar ƙwallon kafa ta Abbey Warriors ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da Sunshine a gidanta. Remosa ko ta sha kashi a halin Nijar ta nada zuwa ci ɗaya mai ban haushi. Gombe United ta doke Nasarawa United da ci ɗaya mai ban haushi. Plateau United ta samu nasara a kan El Kanemi da ci biyu da babu. A yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta Eyimba za ta karɓi wakuntin Akwa United. ABS kuma za ta karɓi wakuntin Mountain of Fire a Miracle ne na Lagos ta abu wasan ne da misalin ƙarfe 4 na yamma. Har yanzu ƙungiyar ƙwallon kafa ta Plateau United ta take jan ragamar teburin da maki 17. Kuma da ke kula da harkar ƙwallon kafa ta nahiyar ƙasashen Afirka mai suna CAF ta ce ta fara ɗaukan mataki ganin an samu ingantaccen filin wasa musamman wasan da ake na cin kofin ƙasashen Afirka wanda za a yi shi na shekara 2019 a ƙasar Kamaru. Wannan mataki ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafe da wasu 'yan kuma horar da ƙungiyar ƙwallon kafa na ƙasashen Afirka suka yi a yayin wasan da aka yi na cin kofin ƙasashen Afirka na bana a ƙasar Gabon inda kwata su nuna rashin jin daɗin ingantattun filayen wasanni. Ɓangaren saye da sayarwa na 'yan wasan ƙwallon kafa na duniya ko ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal tana shirye domin sayen ɗan wasan gaba na Atlético Madrid mai suna Antonio Griezmann kan kuɗi kan miliyan 85 a kakan wasan da biyu zuwa. Liverpool ta sa kan miliyan 22 domin sayen Ricardo Pereira daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Inter Milan. Michael Ballack ya shawarci Ozil da ya bar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal zuwa Bayern Munich inda har yana son ya ci manya-manyan kofuna a ɓangaren ƙwallon kafa. AC Milan tana zawarci ɗan wasa irin su Sadio Aguero na Manchester City da Emerick Aubameyang na Borussia Dortmund a farkon kakan wasan gwaji mai zuwa da zaran an buɗe hada-hadan 'yan wasan ƙwallon kafa. Tottenham na sha'awar mai tsaron gida na Manchester United Lucas shi ko shugaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Atlético Madrid Enrique ya shawarci Antonio Griezmann da kar ya koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United domin ta kasa masa a gare shi. Manchester United ta nuna sha'awarta na ganin ta sayo ɗan wasan daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Atlético Madrid a Batistuta Lafiya.